Kudirin sabon fasalin gyara tsarin haraji da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kudura aiwatarwa a Najeriya ya janyo cece-kuce a tsakanin al'ummar kasar musamman masu ruwa da tsaki da ma 'yan kasuwa. Kudirin tsarin harajin na shekara ta 2024 kamar yadda gwamnatin ta yi wa lakabi ta ce zai magance rudanin da ke tattare da tattara kudaden haraji da ya dade a kasar ta hanyar ƙara dangantaka da ke tsakanin gwamnati da masu biyan harajin. Mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Mr. Jafet Philip ya bayyana yadda sabon tsarin harajin zai kasance.
Alfanun shi shine kudaden shiga wato revenue zai karu sosai, kuma akwai wasu kamfanoni da businesses waɗanda sukan guji biyan haraji. To wannan dokan idan an yi shi zai zama da wahala mutum ya kaurace ma biyan haraji. Kuma in an yi dokan nan zai zama da sauƙi mutane su bi dokan wato compliance, kuma zai yi maganin abin da akan ce haraji barkatai wato multiple taxation, ba wai ka biya haraji nan ka biya haraji a can barkatai ba.
Idan aka hada wani asusu ne wannan harajin zai shiga na gwamnatin tarayya ne ko na gwamnatin jihohi ko kuma ma na ƙananan hukumomi?
To wannan shine inda ke da matsala. Matsalan shine akwai abin da ake kira value added tax. Shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da ƙirinin tarayya. To amma sabon tsarin ya ce shi wannan value added tax din nan gaba za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai, za a cire jihohi da ƙananan hukumomi a ciki. Shi ya sa gwamnatin Arewa suka ce to su ba su yarda da wannan wurin ba.
An jiyo gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule na bayyana bukatar sake duba wasu bangarorin kudirin sabon tsarin harajin. Gwamnan na jihar Nasarawa wanda rahotanni suka bayyana yayi magana ne da yawun sauran gwamnonin Arewa yace ba wai suna kin amincewa da sabon tsarin bane, sai dai suna bukatar a sake duba batun cire haraji na VAT don kauce rashin fa'idar sa wa yankin Arewa. A bangare guda kuwa wata sanarwa kungiyar Yarbawa ta Aseni Fere ta bakin jami'inta Jare Ajayi ya bayyana cewa sabon kasan ribar da aka samu ta hanyar VAT ba zai kasance da matsala ba, don haka kar wani bangaren kasar ya yi fargaba. Sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan yace haraji na da muhimmanci ga ci gaban ƙasa, amma suna buƙatar gwamnati ta sake fasalin sabon tsarin nata.
Gaskiya akwai canji da muke buƙatar gwamnati ta yi, domin in kika lura wannan ana magana akan cewar shi wannan reform da ake so a yi shi ne duk inda ake da wani babban kamfani ko wani abu da ya shafi irin wannan, to wannan kamfanin da yake nan ko kuma wannan ma'aikata da suke nan kashi 60 na wannan abun da aka samu na wannan haraji zai koma wa asalin ita jihar da take da wannan kamfani ne. Sannan kashi 40 kuma za a zo a raba shi wa kasa gabaki ɗaya, zai koma wato asusun gwamnatin tarayya kenan. To idan ya koma asusun gwamnatin tarayya kuma a nan kuma kashi 40 ɗin kuma za a zo a sake tarayya da ita waccan jiha da ta samu kashi 60 na wannan da take da mallakin wannan kamfani a jiharta. To shin ga akwai bambanci gaskiya fi sabilillahi wanda muke son gaskiya a gyara a wannan gefe, domin in ba a gyara a wannan gefe ba to akwai jihohin da gaskiya za su samu matsala.
Sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya kenan Alhaji Bashiru Uba Hassan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.